في الأصول قول الصحابي من السنة أو نهوى أمرنا الجل للرفع عزو فقول سهل مرة سنة أن نفرق بين المتلائمين في الـ أن في الـ تو أن أصحابنا تو في أصحابنا ليسي السنة لا أدوك أتوى سنة أن صلى الله عليه وسلم كينيبي قال Abu Ubaida ta jikan Ammaru ibn Yasir kuma yace Na tambayi Jabir ibn Abdullahi daga hukuncin Shafa bin Sarawa ne Sai Jabir ibn Abdullahi yace A'a kakkace zaka wadatu da Shafa bin Sarawa ne Kai kokari ka tabbatar ka sa ruwa ka shafi gashin kanka ba rawani ba
Na'am. Masu cewa safa wannan.
Eh.
Jaurabi ce sai ai da ba a kan ba su da wani.
Ah, ba su da wata madogara illa dai kokarin cewa ya zama abinda aka sani an saba dan a nemi suna. Khalif tu'rab. Eh, cewa dai an ka kawo abu sabo ai ko ba komai a kanka eh ka nuna kai ma ka isa to babu abin da yazo a cikin siffar yanda ake wanka daga janaba dan ga sha baya ai sai kansa Tirmidhi ya faɗi cewa shi kansa jawrabin da za a shafa akai sai wanda yake sahih mai kauri wanda za a taka a tafi ko ina yanzu mai hankali zai sa safa ya ringa yawo da ita kadai a kafarsa ai ba wadda za a shafa bane ba wadda za a sa ba kuma abinda duk ya shafi ruhusa wurin malamai da yawa ba bangaren da kiyasi yake shiga bane ruhusa ba wajen da kiyasi ke shiga bane sai iyaka inda yake yazo a shari'a yasa misali ba a ce ai tunda a tafiya an ce a sha azumi to kaza ma ai shi ma mashakka ce tunda shan azumin a tafiya ruhusa ce kaga sai iyaka inda shari'a ta zo da cewa a yi amfani da ruhusa a waje amma ba a ce bara a ɗauka ko ina ma shikenan a ce musu mutum ya tashi ma da aiki bara ya sha azumi ai ta yi wahalar sa ma mashakkar sa ta fita wanda yake cikin tafiya kaga an san haka an san akwai wanda yana gidan amma aikin da ke gabansa wahalar da zai fuskanta a ciki tafi ta wanda yake matafi amma ka ce a tunda dai Qur'ani abinda ya kawo shine an yi ruhusa ga mutum biyu mara lafiya da matafi faman kana marira nau ala safarin fa iddatun min ayyaminuha sai a tsaya a mahallin nafsi ruhusa ba guri bane da ake cewa ai kiyasi shafa bi sahufi ruhusa ce ba waje bane da za a ce za a yi kiyasi duk abin da aka ga dama ma a ce ai yayi kama da hufi to babu ma za a fi musulmi na janaba babu abin da yazo a cikin wanka daga janaba ya karbo daga halarsa Maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce ta ƙarshe a matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ita ce ta ƙarshe a aure ta ce na ajewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka yayi wanka daga janaba ya dan tuntsuro da kwariyar da hannunsa na hagun da ruwan da yake ciki ya zubo a hannunsa na dama wato ya karkato da kwariyar ya zama ruwan ya zubo a hannunsa na dama ya wanke tafukansa da farko sannan bayan ya wanke tafukan nasa ya sa hannunsa a cikin ruwa ya ɗibo ruwan ya zuba ga al'aurarsa sannan ya sa hannunsa ya dirje a jikin bango ko a ƙasa sannan ya kurkura bakinsa, ya shaka ruwa a hanci, ya wanke fuskarsa, ya wanke hannayensa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa a kansa sassau uku, sannan ya zuba ruwa bisa ragowar jikinsa, sannan ya matsa kaɗan daga inda ya yi wankan, sannan ya wanke kafafunsa. Bai wanke kafafun nasa ba a inda ya yi wankan, sai da ya matsa kaɗan. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, wato masu littattafan nan bakwai duk sun ruwaito shi, da Imam Ahmad da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi, gashi mun gani, da Nasa'i da Ibn Majah. Akwai hadisi da aka karbo a wannan babin siffar yanda ake wanka daga Ummu Salama da Jabir ibn Abdullahi da Abi Sa'id al-Khudri da Jubair ibn Mut'im da Abi Huraira. Ya karbo daga Aisha, sai da sunan Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin yayi wanka daga janaba, yana farawa ya wanke hannayensa tun kafin ya sanya hannayen nasa a cikin ƙwarya, sannan ya wanke al'aurarsa, ya alwala irin siffar yanda yake alwala ga sallah, sannan ya sa ruwa ya jiƙa gashin kansa, sannan kuma ya kamfato ya zuba a kansa hassan uku. Hassan uku yake kamfatowa yana zubawa ga kan nasa. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, wato Buhari da Muslim sun ruwaito, da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i. To, wannan siffar da aka ambata ita ce siffar da ma'abuta ilimi suka zaɓa dangane da wanka daga janaba, cewa wanda yake nufin yi wanka saboda janaba, to ya fara yin alwala irin yanda zai alwala in yana son yi sallah, sannan ya zuba ruwa a kansa sau uku, sannan ya zuba ruwa musu sauran jikinsa, sannan ya wanke kafafunsa a ƙarshe. Ana yin aiki ne bisa wannan tsarin da aka faɗa, inda hadisin nan ya nuna gurin ma'abuta ilimi. Amma kuma suka ce da a ce shi wanda yake da janaba zai shiga ya iyo a cikin ruwa gaba ɗaya ya wanke jikinsa kawai ba tare da ya fara da alwala ba, to haka ɗin ma ya isan masa. Wannan siffa da aka ambata siffar da ta fice, ba wai siffar da dole sai ita ce kawai ta isa ba. Wannan bayani da aka yi a nan shi ne maganar da Imam Shafi'i ke kai da Imam Ahmad da Saq ibn Rahawayhi. Wannan babi ne, za a yi bayani a wannan babin. Lalle ne mace idan za ta yi wanka sai ta kwance kitsen gashin kanta, kitsen da ke kanta. Ya karɓo daga Ummu Salama ta ce na ce ya Rasulallah, ya haƙiƙa ni mace ce da nake tsananta kitse gashin kaina, wajen kitso ina matsa hannu yanda zai zamo gashin ya matsu da yawa kamar ruwa ba zai iya shiga tsakiyarsa ba wajen wanka. Yanzu wajibi ne idan zan wankan janaba sai na kwance kitsen nan? Sai manzo Allah ya ce a'a, ba wajibi ba ne kake cin sai kin kwance kitsen kanki. Abinda yake ya ishe ki shi ne ki kamfato ruwa ki zuba a kanki sau uku daga ruwa, sannan kuma ki zuba ruwa a sauran jikinki, shi kenan sai ki zamo kin tsarkaka in kin yi haka sai ki zamo kin tsarkaka
au kala
a koko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waye shi kenan sai ki zamo ke kin gama tsarkaka abu isa turmuzi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce muslim ya ruwaito da abu dawud da nasa'i da ibnu majah ana yin aiki ne bisa abinda wannan hadisin ya nuna gurin ma'abuta ilimi malamai suna aiki da abinda hadisin nan ya nuna cewa ita mace idan ta yi wanka daga janaba in za ta yi wankan janaba ya zamo bata kwance kitsen kanta ba cewa haka din ya isan mata in dai ta zuba ruwa a kanta wannan kusan malamai duk sun yi ittifaki akan haka inda ake cewa mace ta kwance gashin kanta yayin wanka sai idan ya zamo da an sa wani abu kamar an sa sililin zare an daure to idan ya tsananta sai a ce wajibi sai ta wanke amma akwai kauli a wata masabar kamar zauri na Shafi'i na cewa a'a tunda dai an ce in ta zuba ruwan ta matsa gashin kan nata shikenan ba sai ta kwance ba ko da maliki ma ya iya yin aiki da wannan kamar yadda shehu Malam Atiku yake faɗa a littafinsa Manahilur Rashad amma asali dai mu a masabar mu ana aiki ne bisa baitocin nan guda uku da suke cewa in fi salasi sha'ari in fi salasil haidi yurfaru sha'ar fa naqruhu fi kulli halin qarzaha wa fi aqalla in yakun za shidda fa naqru fi duhurain sara umda to wato wasala anil huyuti an qara fil ghusli in shadda wa illa ahmila wa in hala anil huyuti fanqura fil ghusli in shadda wa illa ahmila cewa in fi salasil haidi yurfaru sha'r in an kitsa gashi da sili uku ko fiye da sili uku fa naqruhu fi kulli halin qazza wannan gashin sai an kwanci ko a halin alwala ko a halin wanka sawa'un ya tsananta an tifka da kyau kwarai yanda da mun san ruwa ma ba zai taba gashin ba sai sililin da aka sa aka nade koko bai kai wannan tsananin ba ruwa ya iya ratsawa ya shiga gashi wa fi aqalla amma in ya zama bai kai sili uku ba in ya kun za shi da idan ya tsananta kwarai ya zama ruwa dai duk da haka ba zai iya ratsawa ya kai ga gashin ba fa na karfi dore ni fara umda a kwanci da alwala da wanka ya zama shine abin dogar tunda ruwa ba zai iya saduwa ba to shine malaman masara suka ce kamar anan wanda yake masabar ma ya iya takalidi da masabar Imam Shafi'i kamar yanda sawi ya kawo a hashiyarsa ta karabul masalik shi shehu Nabi Shehu Malam Atiku ya ciro a wannan littafin nasa Manahilur Rashadi yana cikin tambayoyin da aka yi masa game da hukuncin wanka a haƙƙin mata masu yin kitso ya zama kitsen nasu sun sa fili to lokacin ya yi nufus babin abinda ya zo cewa akwai janaba a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba a ƙarƙashi ashe kenan wajibi ne wajen wankan janaba a tabbatar kowane gashi ruwa ya taɓa shi kuma an matsa shi Abu Isa ya ce akwai hadisi da aka ruwaito a wannan babin daga sayyidina Ali da kuma Anas ibn Malik Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka ruwaito daga Haris ibn Wajih hadisi ne garibi hadisi ne wanda yake rarrauna Imam Shafi yace hadisin nan ba tabbatacce bane Bayhaqi yace mafi yawan malaman hadisi sun ce ba san hadisin nan ba kamar Buhari kamar Abu Dawud da wani su to ba mu san hadisin nan ba sai ko daga hadisin Haris ibn Wajih shi ko ba wanda ya kai matsayin a ce abinda shi kadai ya ruwaito a yi riko da shi ne ba wato irin wannan shi ake kira munkari kenan wal munkarul faradu bihi rawin gada ta'diluhu la yaqbalu tafarruda hadisi wanda yake munkari shine hadisin da wanda ya ruwaito shi mutum ɗaya ne ko da yake an ce adali ne amma da kai matsayin da za a ce shi kadai ya ruwaito hadisi ba a karba ya kamata a matsayin kamar sa ya samu mai goya masa baya kafin a karba da shi hadisi garibi hawa hawa ne akwai hadisi garibi amma kuma ingantacce akwai wanda matsayin sa ya kai ko ba wanda ya ruwaito hadisi sai shi a karba hadisin hannu bibi ai aiki da shi muslim yake cewa ai Zuhuri Ibn Shihab Zuhuri shi kadai ya ruwaito hadisai 90 ba a samu wani daga malamai ba da yake ya ruwaito ɗaya daga cikin hadisan nan 90 amma dukkan hadisan nan 90 ingatattu ne tabbatattu saboda Ibn Shihab Zuhuri ya isa ko shi kadai ne ya ruwaito hadisi a dauka a karba hannu biyu saboda matsayinsa a wajen malamai matsayinsa ilimin hadisi matsayinsa a wajen malamai wa kauli muslimin rawaz zuhuri tis'ina farda kulluha qawiyyu wa tarifi ma lam yuhalib anna man yaqrabu min rabdin fa farduhu hasan aw balaga rabda fa sahi aw ba'ud ma shazza fadara hannahu wa to shi yasa auba'u idan ya zamo bai kai matsayin a ce rabiti ne ba ko da adali ne ma shazza abinda ya ruwaito ya zamo ba a samu wani ya ruwaito ba sai shi kadai fadara hannahu ka kyale wannan hadisin waru ka ban masa shi karka ce za ka yi aiki da shi to ba ɗaya ba daga malamai sun ruwaito hadisi daga gare shi amma shi kadai ne ya ruwaito hadisin nan daga Malik ibn Dinar wanda wannan ya karasa malamai suke kokonto a cikin ingancin hadisin tunda ana ganin akwai manyan almajiran Malik ibn Dinar amma a ce duk cikin su ba wanda ya ruwaito hadisin nan sai shi Haris ibn Wajih ana cewa Al-Haris ibn Wajih ko kuma Al-Haris ibn Wajbata to akwai wato irin wannan shine abinda wasali da dugo ya kawo wajihin yanda za a rubuta dai idan da za a dauke dugon da wasalin da kuma yanda za a rubuta wajbata duk ɗaya ne dugo ne da wasali ke nuna bambanci tsakani dugo ne da wasali yake nuna bambancin da ke tsakanin su amma in aka dauke dugon aka dauke wasalin sai ya zama harsun wajibata da harsun wajihin duk ɗaya da wajibatu da wajihu duk ɗaya to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to to babu abinda ya zo fi to fil gurubi a cikin yin alwala badal gusli bayan wanka to a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya take wata alwala in yayi wanka sai ya salla da wannan wankan nasa ba tare da yayi alwala ba. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce. Abu Isa Tirmidhi yace wannan cewa idan mutum yayi wanka, wankan nasa ya isa masa ba sai wata alwala ba, ya iya yin sallah da wannan wankan, shine maganar, ita ce maganar da ba ɗaya ba daga ma'abuta ilimi ke kanta. Tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suke tabi'ai duk sun tafi akan cewa wankan ya isa masa daga cewa ya yi alwala ba sai ya yi alwala ba. Allah to cewa kada ya ce zai alwala bayan ya yi wanka, in ka ce tawarau ka ɗauki an ɗin anna ce aka yi tafifinsa annahu la ya tawarau, amma in ka bata masdariya la ya tawarra'a ko Allah ya tawarra'a ba da al-ghusli, cewa ba sai alwala ba bayan ya yi wanka. Babin abinda ya zo wajaba al-ghusl, cewa idan al'aura biyu ta namiji da ta mace suka gamu to wanka ya wajaba ko da mani bai fita ba, ba sai lalle mani ya fita ba. Ya karɓi daga Abdurrahman ibn Qasim shi ɗan Muhammad ibn Abubakar ibn Siddiq, shi Abdurrahman ɗin jikan Muhammad ne ɗan Sayyidina Abubakar, wato ɗan Qasim ne ɗaya daga cikin fuqaha usbatu na Madina, shi kuma ya karɓa wajen Qasim ɗin ya karɓa wajen yayar mahaifinsa, yar mahaifinsa ita ce Sayyidatina Aisha, ta ce idza jaza al-khitana, idan al'aura ta namiji ta ƙetare al'aura ta mace haƙiƙa wanka ya wajaba. Ta ce na aikata haka ni da manzo sallallahu alaihi wasallama muka yi wanka. Wannan ya nuna ashe hadisin innamal ma'u minal ma'i, cewa wanka na wajaba da sababin fitar maniyyi ne, to mafhuminsa wanda shine cewa ashe in mani bai fita ba wanka bai wajaba ba a farkon musulunci ne, daga baya aka kankare wannan aka yi nassinsa ya zamo wanka zai wajaba ko da mani bai fita ba. Mafi yawan malamai dai yanda za mu ji nan gaba akan haka suke. Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Huraira da Abdullahi bin Amr ibn al-As da Rafi ibn Hadijin. Ya karɓo Sa'id ibn al-Musayyib, shi ma dai ɗaya daga cikin fuqaha usbatu na Madina, ya karɓo wajen Sayyidatina Aisha qalat, tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan al'aura ta namiji ta ƙetare al'aura ta mace wanka ya wajaba, wanka ya wajaba. Abu Isa Tirmidhi ya ce a hadisin nan na Aisha, hadisin nan da aka ruwaito daga Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Yace an ruwaito hadisin nan da aka ambata daga Sayyidatina Aisha, ta ce ita ma ta karɓa wajen Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba ta fuska ɗaya ba, wato wannan yana son ya ɗauke wani wahami ne da za a iya afkawa cikinsa duban yadda ya kawo hadisin na farko. Nan hadisin da ya faro na farko sai ya nuna kamar mawqufi ne dangane da ƙaulin, dangane da fi'ilin ne yake marfu'i. Wancan hadisin na farko cewa an Aisha ta qalat idza jawaza al-hitanu al-hitana faqad wajaba al-ghusl fa'altuhu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasallana, wannan ka ko faga tasallana, to wannan hadisin dangane da kaulin shine marfu'i ko dangane da fi'ilin kuwa dangane da kaulin mawqufi ne, dangane da fi'ilin ne yake marfu'i. To amma shine anan yayi bayanin cewa ko da kaulin ma ya zo ba ta fuska ɗaya ba a matsayin marfu'i. Cewa idan al'aura ta namiji ta ƙetare al'auran mace haƙiƙa wanka ya wajaba. Shine zancen mafi yawan ma'abuta ilimi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk akan haka suke. Khulafa'ul arba'atu dinnan akan haka suke gaba ɗayan su da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali duk akan haka suke. Haka ma Aisha akan haka take. Hakanan kuma wannan shine zancen mafi yawan ma'abuta ilimi daga masana fiqhu a cikin tabi'ai da wanda suka zo bayan su. Kamar Sufyanu Sauri akan haka yake da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi. Gaba ɗayan wannan malaman sun ce idan al'auran namiji da al'auran mace suka gamu to wanka ya wajaba ba sai lalle mani ya fita ba. Babu abin da yazo cewa wanka na wajaba ne da sababin fitar mani. Ubayy ibn Ka'ab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban makarantar Qur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace
inna ba ta'al al-ma'un al-ba'i
dahir dai cewa ba za a yi wanka ba sai idan mani ya fita. Wannan ya kasance ruhusatan wata rangwame ce a farkon musulunci, sannan daga baya aka ɗauke ta aka ce a ko mani bai fita ba wajibi a yi wanka. Wannan isnadin dai da ya gabata wato Zuhuri daga Salim bin Sa'd shi kuma daga Ubayy ibn Ka'ab. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce cewa sai in mani ya fita ne wanka ke wajaba. Wannan magana a farkon musulunci ne take haka, amma daga baya aka shafe ta ya zamo ko da mani bai fita ba wanka sai ya wajaba. Haka ba ɗaya ba daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito. Ubayy ibn Ka'ab yana cikin wanda suka ruwaito haka da Rafi ibn Hadijin. Ana yin aiki bisa wannan magana da hadisin nan ya kunsa gurin mafi yawa daga ma'abuta ilimi, bisa cewa idan mutum ya sadu da matarsa a kafarta wanka ya wajaba a kansu da shi da ita gaba daya, ko da mani bai fita ba daga gare su. Abdullahi Abbas ya ce dahir dai a ce wanka baya wajaba sai in mani ya fita. Ana magana ne akan mafarki. Idan mutum ya yi mafarki yana saduwa da mace sai zamo mani bai fita ba daga gare shi, to wannan ba wanka a kansa. Amma ba inda yake abin ya afku a zahiri ba, wannan ko mani bai fita ba sai wanka ya wajaba. Abu Isa Tirmidhi yake naji Jarud yana cewa naji Wakil yana cewa hadisin nan ba mu same shi ba wajen kowa daga masu ruwaya sai ko gurin shariku. Shariku ne kawai muka samu hadisin nan a wajensa, amma shariku wato ya kai matsayin da ko da shi kadai ne aka samu hadisi a wajensa a yadda da shi. Shi yasa wannan bai suka a cikin ingancin hadisin ba, illa iyaka hadisin mawqufi ne. Mawqufi ne bisa Ibn Abbas, ba marfu'i ne ba. Abu Isa Tirmidhi yace Abul Jahafi sunansa Dawud ibn Abi Aufir. An karbo daga Sufyanu Sauri yace Abu Jahafi ya faɗa mana hadisi shi ko mutum ne wanda yake mun yarda da shi yaddaje ne a wajen mu ashe Abu Jahafi amintacce ne kenan ya kire mato haka to kuma daman iyaka hadisi isnadin kenan Abdullahi ibn Abbas sahabi ne daman daga gare shi aka karbo maganar sa ce Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Zubairu da Dalhatu da Abi Ayyuba da Abi Sa'id al-Khudri shi yasa da yawa daga cikin asharatul mubasharuna sun ruwaito hadisin kenan nan ga sayyidina Usman ga sayyidina Ali ga sayyidina Zubair ga sayyidina Dalha ga sayyidina Abu Sa'id to guda hudin dai suna cikin al-asharatul mubasharuna bil janna daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanka na wajaba saboda sababin fitar mani mafhumin haka shine kenan ashe idan mani bai fita ba wanka bai wajaba ba maganan nan yanda aka fara fada mafi yawa tun daga sabai hatta bi ai akan cewa ko da mani bai fita ba wanka waje ba amma akwai wasu ƴan kadan daga sahabbai haka ma a tabi'an haka ma daga bayansu har zuwa zamanin malamai da na bayansu wanda suke kan cewa shi wankan yana wajaba wanka yana wajaba ne da sababin fitar mani amma in mani bai fita ba zarar alwala ta isa wannan masaba da aka faɗa ta daga baya Buhari ma akan ta yake wato Buhari Muhammad ibn Isma'il al-Buhari domin Muhammad ibn Isma'il al-Buhari mujtahidi ne shi ma mujtahidi ne cikakke masu suka a cikin fikihunsa ko wata fahimta ta sa ba sani bane amma malami ne cikakke ba wai kawai a fannin hadisi ba har a fikihu littafin Jami'u sai yake cewa maganar wankan nan ayi ta ita tafi kewayewa amma wato ba wajibi bane shi yana ganin cewa a ce wancan wannan hadisin nan innamal ma'u minal ma'i mansuhi ne bai tabbata ba sai dai kawai yana ganin ayi wankan yafi ba dan cewa wanin sa bai isa ba a'a ayi sa dai an fita daga sabanin malamai shi yasa Buhari yana da wasu zantutuka da yawa da ya zaba kamar cewa mace in mawadata ya ce ta iya ba mijinta zakka cewa in ta fita zakka ta ba mijinta na ba mijinta ai yayi to kuma ya bata fa to wannan ai ya bata ne ta wata fuska daban ita da ta bashi ne dan cewa fakiri ne ko yana ɗaya daga cikin wanda suka cancanci a basu zakka shi kuma dan ya ɗauka ya bata ne a matsayin tana matarsa shi yasa yanda abin yaje ya bambanta da yanda ya dawo bai ko bai zama a cikin cewa mutum ya koma cikin kyautarsa ko sadakarsa ba a wajensa to akwai dai zantutuka da yawa wanda yake ya zaba a sabanin malamai to babin abin da ya zo a cikin wanda ya farka daga bacci ya ga danshi a jikinsa ko a al'aurarsa ya ga danshi a zakarinsa ko a wandansa amma bai tuna cewa ya yi mafarki ba wato hadisin ya fara a tsakiya ya kai ga jikokin sayyidina Umar daga ƙarshe kuma sai ya ƙare da jikan sayyidina Abubakar da kuma Isa ya karbo daga Aisha shi Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq ya karbo daga wato ammasa ƴar uwar mahaifinsa ita ce sayyidatuna Aisha qala tace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga hukuncin mutum in ya tashi ya ga danshi amma bai tuna cewa ya yi mafarki ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda yake wajibi a kansa yi wanka an tambayi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam daga wanda ya yi mafarkin cewa yana saduwa da mace amma kuma bai gama ni ya fito daga gare shi ba. Sai manzon Allah ya ce shi wannan wanka bai wajaba ba a kansa. Ummu Salama ta ce ya Rasulullahi a yanzu wanka zai wajaba a kan mace idan ita ma ta yi irin wannan mafarkin? Sai manzon Allah ya ce kwarai kuwa wanka ya wajaba a kanta in ta yi irin wannan mafarkin. Ai su mata ƴan uwa ne shakikai na maza, ko ina mace da namiji ɗaya ne, sai inda yake shari'a ta bambance kamar wajen babin gado babin shaida, amma in ba nan ba asali da mace da namiji duk ɗaya ne. To Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi Abdullahi ibn Umara ne ya ruwaito shi daga Ubaidillahi ibn Umara, shi ne hadisin Aisha, wato hadisin Aisha ta din badali ne daga haza da ya gabata. Shi ne ruwaito hadisin nan na Aisha dangane da mutumin da ya farka ya samu danshi, ya ga danshin maniyyi a jikinsa, amma kuma bai tuna cewa ya yi mafarki yana saduwa da mace ba. Abdullahi ibn Umara jikan nan na Sayyidina Umar Yahya ibn Sa'id ya ce yana da rauni, wato Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan ake nufi a nan, dangane da kiyayewarsa a babin hadisi ba an yi suka a kansa dangane da adalcinsa ba. Adali ne kwarai kwarai, adali ne kwarai, to amma wajen kiyayewarsa ce shi ne ake magana a kai. Da shi da Ubaidullahi da ya karɓi hadisin a wajensa dukkaninsu ƴaƴan Umar ne, Umar ɗin kuma ɗan Hafsu, Hafsu ɗin kuma ɗan Asim, Asim ɗin kuma ɗan Sayyidina Umar, kuma dukkaninsu suna cikin manyan malaman Madina, suna cikin manyan malaman Madina. To shi ne ba abin da ba ɗaya ba, sai dai shi wato mai wannan sharhin Ahmad Muhammad Shakir ya yi kuskure, dan ya ce wannan Ubaidullahi ɗin ɗaya ne daga cikin fuqaha usab'atu na Madina. Shi ko wannan Ubaidullahi ɗin ba shi ne yake ɗaya daga cikin fuqaha usab'atu ba, wahami ne a zuciyarsa ce ta tafi. Shi wancan Ubaidullahi ɗan Abdullahi ɗan Urwatu ɗan Mas'ud, to shi ne ɗaya daga cikin malamai bakwai na Madina. Shi wannan wancan ya girme shi, domin tsakaninsu a wafati ya kai wajen shekara 50, shi wancan ya riga wafati. Shi Ubaidullahi bin Abdullahi bin Urwata ibn Mas'ud, shi wannan jikan ɗan uwan Abdullahi ibn Mas'ud ne. Shi Abdullahi ibn Mas'ud yana da ɗan uwa Urwatu, to Urwatu ɗin da ya haifi ɗa sai ya sa wa ɗan nasa sunan ɗan uwansa shi ne Abdullahi. To shi kuma Abdullahi ya haifi nasa ɗin ya sa masa Ubaidullahi. To shi wannan Ubaidullahi shi ne ɗaya daga cikin manyan malaman Madina guda bakwai. To amma shi ma dai wannan Ubaidullahi ɗin yana cikin malaman Madina, amma daga baya kaɗan yake. To shi wancan yi wafati wajen hijira ta 98, wannan ko 147, kaga tsakaninsu wafati shekara 50 ba ɗaya. To wannan ita ce magana da ba ɗaya ba daga ma'abuta ilimi daga sabon annabi suke kai da tabi'ai, cewa idan mutum ya tashi daga bacci shi ya ga danshi ya gama ni a jikinsa amma kuma bai san ya yi mafarki ba, cewa wajibi ne a kansa ya yi wanka. Ita ce maganar da Sufyanu Sauri ke kanta da Imamu Ahmad. Su wa'annan yanda suka tafi a kai shi ne duk ma irin danshin da mutum ya gani a jiki, ba sai lalle ya tabbatar cewa maniyyi ne ba. Ko da bai tabbatar cewa maniyyi ba ne, to ai tawi ya zama maniyyin ne. Shi ya sa abin da ya ce wajibi a kansa ya yi wanka a wajensu. Amma wasu daga cikin malamai suka ce minat tabi'in a cikin tabi'ai, a'a inda wankan ya wajaba a kansa sai idan danshin da ya gani ya zamo danshin maniyyi ne, sannan ne wankan ke wajaba a kansa. Shi ne maganar da Imam Shafi'i ke kai, ita ce maganar ma da tafi shuhura a masabar mu, a masabar Imam Malik banda ya farka, wanda ya gama ni a tufafinsa aka ce wanka, amma tufafin nan ba a shiye bacci na baya ba wanda ya na kurkusa, to aka ce ya sake duk sallar da ya tun daga ƙarshen baccin da ya a wannan tufafin. Wa adama sallamin akhiri naumatin na mahafihim, ya sake duk abin da ya sallata tun daga ƙarshen baccin da ya a wannan tufafin. Haka da Isa ibn Rahawayhi akan haka yake. Amma idan yayi mafarki, yayi mafarki yana saduwa da mace, amma kuma bai ga dan shi ba, bai ga mani ya fito daga gare shi ba, to ba wanka a kansa. Wurin mafi yawa daga ma'abuta ilimi, mafi yawa daga ma'abuta ilimi sun ce a wannan halin ba wanka a kansa. Babin abin da ya zo a cikin mani da kuma maziyi, wato shi maziyi ana faɗarsa da lugogi, akan ce maziyu, wannan shi ya fi fasaha, akan ce kuma maziyu kama awon maniyu. To as-sawwaqul balhiyu tahwili ya karbo daga sayyidina Ali. Sayyidina Ali yace, na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam daga maziyi menene hukuncin sa idan ya fita daga mutum, faqala, sai manzon Allah yace, alwala ce ke wajaba akan mutum idan ya zama maziyi ya fita daga gare shi. In maziyi ya fita daga mutum, to sai ya sake alwala. Wanka kuma ke wajaba daga mutum idan mani ya fita daga gare shi. Wato wannan yanda ya zo a hadisin ya nuna kenan mutlaka, a bacci ne ko a wutsake, kuma iltazza amla, ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba, sai dai abinda yake kama a masabanmu shi ne wanda mani ya fita daga gare shi a halin bacci, to koda ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba wanka ya wajaba a kansa. Amma idan a wutsake ne ya fita, mani ya fita daga gare shi, in bai fita ta fuskar jin daɗi ba, to wannan wanka baya wajaba a kansa, sai dai alwala kawai. Sai dai ya sake alwala, amma wanka bai wajaba ba a kansa, sai ya fitar tafsir jin daɗi, jin daɗin na al'ada. To Abu Isa Tirmidhi yace, akwai hadisin da aka karɓo a wannan babin daga Miqdad ibn al-Aswad da Ubay ibn Ka'b, Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Wasu sun ce hadisin nan bai kai yanda Tirmidhi ya faɗa ba, saboda akwai Yazid ibn Ali Ziyadin a ciki. Yazid ibn Ali Ziyadin malami ne babba ƙwarai, kuma amintacce ne farkon lamarinsa sanda yake Hijaz. To amma daga baya kuma ya fita ya koma Iraq da zama. To sai zama tun da ya koma Iraq ake ganin kamar wasu halaye sun faru daga gare shi, wanda suka sa mutane suke kappa-kappa, malamai suke kappa-kappa da hadisinsa. Yanda a can Al-Fiyatul Usul yake faɗa, yawa Yazid ibn Ziyad lafzahu wattafaqu ansa ba'du hirzuhu. Rawa Yazid ibn Ziyad, anan zai ce Yazid ibn Abi Ziyad ne, to amma saboda waƙe ba zai bar shi dama ya ce Abi Ziyad din ba, sai ya shafe murafin. Tunda tsarin zancen larabci sau da yawa akan shafe murafi a kyale murafu ilaihi, musamman kuma nan da yake larura. To a hadisan duk da ya karba, aka karba daga gare shi kafin ya tafi Iraq, amintattu ne wajen malamai, malamai suna riko da su. Amma hadisan da yake sai bayan da ya koma Iraq da zama aka ji su daga bakinsa, to malamai suna kiyaye waɗannan hadisan, ana ɗaukar su a matsayin raunana, don ana ganin tun da ya koma Iraq sai ya zamo kiyayewarsa ta yi rauni, sai ya zamo aka laƙana masa hadisi sai ya ɗauka. Shi ya sa ma ake ganin kamar su ne suka laƙana masa, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaga hannunsa ne a kabbarar farko, amma bayan nan baya sake. Don wasu malaman suka ce kafin ya koma Iraq da zama shi kansa sun ji daga bakinsa, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannu yayin da zai kabbara harama, da yayin da zai ruku'u, da yayin da ya daga daga ruku'u. Amma da ya koma Iraq da zama sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda hadisin yake, Annabi yana daga hannayensa yayin kabbara harama, sannan bayan nan baya sakewa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi bada salati thumma la yaqudu. Yanda shi Sheikh Abdullah ya kawo Alfiyatul Usul ko kakasarati sahawi wa kana shari'u bal asalati yadayhi yarfa'u wa la yaqudu hujjatul magariba wa qala ghayruhum yu'inu a'iba rawaya Yazid ibn Ziyad lafzahu wattafaqu an ansa ba'du hibzuhu jawabuhum ja' min tariqi asimi an abihi ay an ali al hashimi. Yana daga dalilan da suka sa sukan sa ruwayar mai ruwaya a kiyadda da ita ko da adali ne, idan ya zamo ana tuhumarsa da cewa yana yawan mantuwa, yana yawan mantuwa. Ina misalin wannan hadisin da aka ruwaito cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa farkon sallah yayin kabbara harama kenan, sannan ba ya sake daga hannunsa. Wannan hadisi shine hujjar malikawa na yamma. A mazhabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu akwai sabani. Malikawa na gabas na Iraq kenan da na Madina su sun ruwaito fuska biyu daga Imam Malik cewa a daga hannu yayin ruku'u ko ya daga daga ruku'u ko cewa ba a daga ba, amma su ne ma sun ruwaito cewa daga hannun yayin kabbara harama ne, wanda masaban nan a ruwayan nan ta su magaribawa mutanen yamma almajirai Imam Malik na yamma, wato na Misra da na Afrika da na Andalus ya dace da masabar.